Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka yanwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na Ramadana a tarihi daga tashar Albani TV kaina da shan Allah. Kamar yadda aka saba a cikin wannan shiri muna tsakuro mana wato wasu bayanai ne da suka shafi wasu ababe muhimmai da suka faru a tarihin ɗaruruwa ko dubban shekarun musulunci. Wannan shine zai zama turmi na 14 kenan a cikin wannan jerengiya insha Allah. To a wannan rana zamu ambaci wasu daga cikin ababen da suka faru a daidai wannan lokaci wato ranar 14 ga watan Ramadana a tarihin musulunci. Abu na farko shine a shekara ta 132 bayan hijira, a daidai wannan lokaci sojojin wato da ke biyayya ga Abbasiyawa waɗanda ake ce musu al-Musawwida, masu bakaƙen kaya, suka samu nasarar shiga garin Damascus, wato babban birnin daular Umayya a wancan lokaci, kuma suka yi kace-kace da daular Bani Umayya, suka ainihin wato karyata, suka kada ita bayan ta rayu kamar shekara 92 kenan. Basu tsaya iya haka ba, sai da suka dinga bibiyan dukkanin mazaje waɗanda ke da sarauta ko ke da jinin sarauta a jikinsu na Bani Umayya, suka dosa kashe su ɗaya bayan ɗaya. Babu wanda ya tsira da rayuwarsa in banda Abdurrahman ibn Hisham, wato Ad-Dakhil kenan, sakar Quraysh. Kai basu ma tsaya akan masu rai ba, har makabartun Bani Umayya sai da suka je suka tattone, suka wulakanta abin da ya saura na ragowar gawawwaki. An ce ma sun sami ɗaya daga cikin mamatan da ke kwance a wannan makabarta, wanda shine Halifa Hisham ɗan Abdul Malik, jikinsa lahiya lau, ƙasa ba ta ci ba. Suka yi kace-kace da wannan gawa tashi, suka tattaka ta, suka sa itace, suka hura mata wuta. Bayan ta cinye, suka yi ta taka wato tokan, suna rawa suna murna. Allah ka tsare mu. A daidai shekara ta 145 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a irin wannan rana kuma aka kashe Muhammad Nafsu Zakiya, wani jika cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda sunan shi Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan. Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan, wanda aka fi sani da suna Muhammad Nafsu Zakiya, wanda yayi tawaye shi ma wa sojoji na gwamnatin Banu al-Abbas. Wannan bawan Allah, lokacin da aka fi sabuwar daular Banu al-Abbas, sai ya zama cewa wato bai mata mubaya'a ba da shi da ɗan uwan shi wato Ibrahim. Muhammad da Ibrahim sun ƙi mubaya'a ga Halifa Abul Abbas Saffah, wanda bayan shuɗewan Saffahu, halifanci ya koma hannun ƙaninsa, shine Abu Ja'far Mansur. Kuma da su da Abu Ja'far Mansur dama ba sa wani gamaciji tsakanin junansu, da haka kowa na tsoron menene abin da ɗayan zai yi. Da haka su biyun suka yi ta guje-guje har ƙasar India, har ƙasar Yemen, daga baya suka dawo ƙasar Madina, a yanda shi Muhammad Nafsu Zakiya ya shirya yin tawaye, ya kuma haɗa sojoji waɗanda suka tada tawaye daga nan garin Madina. An ce al-Imam Abu Hanifatu Nu'man ma ya goyi bayan wannan tawaye nashi ta hanyar aiko mishi da wasu kuɗaɗe a sirrance don ya bashi ƙarfin gwiwa. Muhammad Nafsu Zakiya kafin a fara wannan yaƙi ya samu matsala, saboda Abu Ja'far Mansur ya aiko da saƙo ga mutanen Madina, ya musu ainihin wato goma ta arziki, ya musu alƙawarin kuma cewa in suka fita batun wannan tawaye zai musu kaza, zai musu kaza, zai musu kaza. Saboda haka mutane da dama suka janye jikinsu daga rundunar Muhammad Nafsu Zakiya, suka bar shi da wasu ƴan mutane, ƴan tsiraru, wanda suka zama na jikinsa da waɗanda suka yi amanna da shi, amanna mai ƙarfi wanda ba za su iya komawa baya ba. Da haka shi da waɗannan ƴan mutane su suka zo suka haɗu da sojojin da Abu Ja'far Mansur ya turo ƙarƙashin jagorancin Isa ibn Musa ibn Muhammad al-Abbasi, wanda shi ya jagoranci sojojin Banu al-Abbas, da suka zo har Madina, suka tare waɗannan mutane, suka yi kuma yaƙi mai tsanani da su. Ƙarshe al'amari ya kai ga an kashe shi kanshi Muhammad Nafsu Zakiya, an kuma cire kansa, aka tafi da shi har ƙasar Iraki, inda aka yi wa Abu Ja'far Mansur. Sannan aka ɗauki gawar ragowarta, aka birne ta a makabartar Baqi'a. Allah Ubangiji ya gafarta mishi. baya ga wannan kuma sai a shekara ta 264 a daidai irin wannan lokaci shi ma sojojin gwamnatin musulmai suka samu nasarar shiga birnin Saragossa wato Zaragoza kenan a yankin Sakilliya dake ƙasar Andalus a ci gaba da futuhat da musulmai suke a ƙasar Andalus kamar yadda kuma a shekara ta 359 aka sanya harsashin fara gina babban masallacin Azhar wanda aka ci wajen shekaru biyu ana gina shi daga wannan lokaci da muke ambata sai kuma a shekara ta 492 inda babban wazirin daular Fatimiyya wanda ake cewa Al-Afdal Shahin Sha ya isa da sojojinsa zuwa birnin Askalan a inda ya aika wa da sojojin Aslibiyun da tankiya da jan kunne da kashedi cewa sun ci amanar sa da shi da su sun yi ittifaki akan za su yaki As-Salajika Al-Abbasiyun yanzu kuma yaji sun koma bangaren wadancan yayi musu kashedi akan cewa an suka sake suka shiga cikin farmaki da za a kawo mushi a ƙasar Misra to sai ya dandana musu irin kudin da ba su taba gani ba wannan shine kashedin da ya aika musu sai dai sun yi baiko mushi da sakamako wanda yake amsa akan wasiƙar sa kuma suka biyo sawu suka zo kuma suka ruguza sojojin sa suka ci nasara akan shi a daidai irin wannan lokaci ya ilawa shekara ta 748 sarki Al-Hasan ibn Nasir Muhammad Qalawun ya hau sarautar ainihin ya dare akan karagar mulkin daular mamalika dake mulki a ƙasar Misra da Sham ya anshi sarauta tun yana dan yaro amma ba shi da ƙarfin gudanarwa saboda sai ya zama ana gudanar da sarautar ne da sunansa ƙarƙashin wazirai waɗanda suke kula da ainihin al'amarin gudanar da sarautar da sunansa sai kuma wato kamar yadda muka saba mukan fadi wasu daga cikin mutane waɗanda suka rasu a daidai irin wannan lokaci mun ambaci wato Muhammad Nafsu Zakiya Allah ya gafarta masa wanda ya rasu ne a daidai irin wannan lokaci akwai kuma wani babban wato komanda da ake ce mishi Muzaffaruddin Kokori Allah sana faɗi sunan daidai wanda sarki ne a Erbil ɗaya daga cikin manyan komandoji da suka yi tarayya wajen jihadoji waɗanda Salahuddin Al-Ayubi ya yi don kada kiristoci masu kururuwar jihadin cross mun ji a baya cewa wato akwai jihadoji da kiristoci suka kulla da ake ce musu Al-Hurubus Salibiyya da suka yi ta kawo hari gabashin duniya an samu sarakuna da dama da suka yi musu wato suka tsaya lahum bil mirsad daga ciki akwai Salahuddin Al-Ayubi Allah ya gafarta masa daga cikin komandoji da suka taya shi wannan aiki akwai Muzaffaruddin Abu Sa'id Kokobri ibn Zainuddin ibn Ali ibn Baktikin ibn Muhammad wannan bawan Allah shine sarki a Erbil ko Erbil dake kasar Palestine kenan a yanzu a lokacin yana daga cikin komandoji wanda suka yi aiki na azo a gani a cikin ainihin wato wannan yaki da aka yi a lokacin ya kasance ya shiga karkashin daular Ayubiya ba tare da yaki ba kuma har ma ya auri ainihin wata daga cikin ƴaƴa da suke wannan daula daka yayi kokari kwarai da gaske a cikin abin da aka yi na wannan jihadi Allah ya saka mishi da alkhairi ya rasu a daidai irin wannan lokaci da muke fada a cikin shekara ta 630 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baya ga waɗannan wafayat har ila yau akwai wato wasu abubuwa da suka faru a wasu lokuta wanda babu laifi mu ƙara da su saboda ganin ragowar lokaci da muke da shi daga ciki akwai bayani game da wato hawa sarauta na Sultan Bar Sabai wanda aka ayyana shi a matsayin shugaba komanda wanda ke kula da sojoji masu tafiya da kafa wato kama a ce a saki kenan a wancan lokacin a daidai shekara ta 829 bayan hijirar manzo a da shekara 832 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Sai kuma wani yaki da ake cewa marikatur rikka da aka yi da sojojin ruwa, wato a zamanin daula ta ainihin wato abin nan kenan, daula ta Uthmaniyun, wanda tsakanin wasu kabilu ne a kasar Kuwait da kabilar Banu Ka'ab suka tada kayar baya, aka yi ta yaƙe-yaƙe tsakankaninsu da masu hukunci da masu fada'aji a kan wasu wurare da suka shafi Al-Khalij Al-Arabi. Waɗannan suna daga cikin wato muhimman abubuwa da suka faru a tarihin Musulunci a shekaru daban-daban a irin wannan lokaci a cikin watan Ramadana. Kamar yadda muka sha ambata dai a cikin waɗannan shirye-shirye, shi ne muna so ne mu ɗan wato nashaɗa ƙwaƙwalenmu game da ababen tarihi a daidai wannan lokaci irin na Ramadana. Mu kuma san cewa musulmai a tsawon tarihinsu a watan Ramadana ba fa samun wuri kawai suke su kwanta suna bin inuwa, suna jiran shan ruwa, suna ciye-ciye, suna shaye-shaye ba. A'a, tashi suke su yi aiki. Mun ji irin yaƙe-yaƙe da jihadodi da irin ɗaukan da irin karan batta da aka yi ta yi, kuma duka a cikin irin wannan wata na Ramadana. Ba wai zama ake yi kawai a ta bin inuwa ko a samu wasu gefen masallaci a laɓe ko kuma a daina aikin komai sai dai jiran kiran sallah kawai na magariba don cin abinci ba. Babu shakka wannan al'ada da wannan ɗabi'a ta lalaci ba ɗabi'a ce da ta dace da al'ummar musulmi, ko da al'umma ce ta aiki, al'umma ce da bata karɓar rauni, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair. Mu'mini wanda yake da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali da ƙarfin jiki ya fi soyuwa da alkhairi a wurin Allah fiye da mu'mini wanda yake da rauni, duk da yake dukkanin suna da alkhairi na asalin imani. Yawa masu albarka, saboda ƙurar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya haɗa mu a darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.